Production. Zalki di sallar rohina, kariki kyam sabka tuna, onari kina bashi muri zona, kizama war ayayina, yaraji ikira ki iyalina, kima yaburi bina mukamina, ni bani da murinde yawaji.
Zanji da kai har karshen.